Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkan noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnati ta shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Amma dai ku 7,000 muna da mutum sama da miliyan 211 misali a wannan ƙasa. To ta yaya za a yi a ce manoman dabbobi 7,000 har za su wadaci ƙasa?
Kamar yadda na faɗa miki a baya, mu tunda gwamnati take a Najeriya ba ta taɓa ɗaukar mai saniya da mahimmanci ko wata sana'a ce mai amfani a ƙasar nan da Allah ta bata mahimmanci ba. Sai muke son a yi so mai taɓi, sai su gane fa'idarta ta yadda zai sama mutane abin yi, ta yadda ta wannan 7,000 ɗin da muka fara exporting wannan naman zuwa, muka fara fitar da shi zuwa wata ƙasa, to gwamnati ta fara ɗanɗanar riban da ta ci na abinda ta samu daga fitar da naman da muke, watakila ta gane cewa muna da abinda take bukata don za ta amfana da mu.
To bari mu zo wajen mataimakinka Alhaji Mamman Nur. Wannan kungiya ta ku shekarunta nawa da kafuwa?
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar namu yanzu da ta kafu muna da shekara 2. Kungiya da aka hada ta ba kungiya daya bane, kusan kungiya 7 ko 8 muka hada ta zama kungiya daya. Kungiyoyi da dama.
Saboda haka kuna da kungiyar na masu noma iri daban-daban kenan, banda na dabbobin akwai wasu abubuwa da suke nomewa.
Kungiya kusan 7 muka zo muka hada kungiya ta zama kungiya daya. Shine shugabanta Alhaji Bulama, Iyasu Bulama, shi national president. Bayan haka aka zo aka zabi shugabannin kungiyar a kowane gaba. An zo an yi election
kowace shiya a
kasa.
Kai daga wani shiya kake?
Daga North East.
To arewa maso gabas
kwarai kuwa, daga Borno nake. So da aka yi wannan din, shi zan dawo a maganan mai gidan nawa. Mutum 7,000 da yake gaya miki, kungiya tana da magoyan bayanta in kike 7,000,000 ba ƙarya ba ne. So matafiya ne na mutum 7,000 ɗin ba a taɓa ba mu komi ba, shi ne aka ce bari a goda da wannan ɗin.
A goda da 7,000?
Wannan 7,000. 7,000 kuma har yanzu walakin ba a samu ba. Amma sauran ƙungiyoyi sun samu nasu. Waɗansu sun samu biyu.
Kamar wayannan ƙungiyoyi ne suka samu?
Irin kamar masu noman. Sun samu.
Noman kayan hatsi, kayan abinci.
Dawa, wasu sun samu nasu. Amma mu ba mu samu ba. To amma insha Allah muna caccawan zaton a cikin wannan gwamnatin da ta zo a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shakima. Insha Allah za mu samu.
To yanzu ko a arewa maso gabas har kun samu kwanciyar hankali da za ku iya noman dabbobi har ku yi tunanin ciyar da banda ƙasa ma ku iya fitar da nama?
Ƙwarai kuwa. Yanzu a mubi kaɗai shanayen da suke shigowa daga Chadi, daga Kamaru, za a samu 10,000 kowane sati. Kowane sati.
Lafiyayyu?
Lafiyayyu 10,000. Sannan yanzu a inda nake gaya miki, muna ƙoƙarin samu ma mutanenmu a North East. Akwai wani program wanda za a yi a North East. Muna so mu samu ma mutanenmu. Enda Bank of Industry. Za ka je ka buɗe a yi maka registration na certificate. Certificate company ne, enterprises. In ka samu, sannan ka je business plan. In ka yi ka gama, ka samu mutanenka biyu wanda za su zama maka me ake ce
wato when
laminta
when da zai maka lamuni cewa eh sun sanka sun amince da kai eh
idan ka kawo wannan ka kawo mana insha Allah muna cicciwon zaton in Allah ya so ya yarda wannan zai samu miliyan 10 miliyan 10 in ya samu a wata uku in ya daura wata uku ya sayar ya saki daura kuma wata uku wata shida ba sannan zai yi amfani da wannan kudin zuwa shekara hudu muna kokari muna wannan a cikin wannan gaba yanzu insha Allah in Allah ya taimaka a notice aka fara to muna kai wannan din
to bayan goga ir wata Hajiya Amina Kabir Mala ke ce shugabar kungiyar mata manoma a Najeriya ga ya mini yaya kungiyar ki take
assalamu alaikum wa rahmatullah nagode Hajiya da kika bani wannan dama don zo in magana akan mata manoma da suke ko da suke kisan mata mu ba kasafai ake tattaro mu a cikin wannan al'amuran ba dan maza sun fi abin nan habaka abubuwan din amma kuma mu ne manoma wanda kullum kuma ina fadi mu mata mu ne manoma
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julia Depression da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Kan mu wanda ba shi ne ta da mu kan da ne arzikin mu shi ne uwa